أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. Yau Juma'a 12 da watan Juma'a al-Akhira shekara 1446 Hijriya, wanda ya zo daidai da 13 da watan 12 shekara 2024 Miladiya. Zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka al-Jami'u Sahih na Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 166 insha Allah. Muna cikin kitabu Tahajjudi, bayanin abin da ya shafi tahajjudi. Zan mu tashi babi na hudu, inda Imam al-Bukhari ke cewa babu tarkul qiyami lil maridi, baban da yake bayanin barin tsayuwa cikin sallah lil maridi ga marar lahiya. Babu tarkul qiyam lil maridi, baban da yake bayanin barin tsayuwa ga marar lahiya. Hadisi na 1124 الإمام يكي تيوهد سنة أبو نعيم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. Yawa yake cewa Imam al-Bukhari haddathana Abu Nu'aym, hato salamu alaikum, haddathana Abu Nu'aym qala haddathana Sufyan an al-Aswad qala sami'tu Jundaban yaqul ishtaka an-nabi sallallahu alaihi wa sallam falam yakum laylatan aw laylataini. An-nabi sallallahu alaihi wa sallam yayi rishil lahiya shine ishtaka, falam yakum laylatan aw laylataini, bai tashi ba qiyamul layli sallar dare, dare daya ko dare biyu. Kenan nan gurin abinda Bukhari yake nihi rishin lahiya ta sa annabi alayhi salatu wassalam yayi kwana ɗaya ko biyu bai tashi qiyamul layli ba kamar yadda ya saba. Yayi daidai da baban da ya kula babu tarkul qiyami lil maridi. Hadisi na 2245 ce haddathana Muhammad ibn Kathir qala akhbarana Sufyan an al-Aswad ibn Qais an Judda ibn Abdullah qala kita ai tabasa Jibrilu alayhi salatu wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril ya tsaya ya ki zawwa ga annabi alayhi salatu wassalam, shine ihtabasa bai zo ba. Fa qalat imra'atun min quraish, sai wata mace daga cikin quraishawa take cewa abda alaina shaydanuhu, shaydan kin nashi ya yi jinkiri ya ki zawwa. Jibril ne shaydan kin da annabi alayhi salatu wassalam. Fa nazalat, sai Allah ya sauko da wannan sura wadduha wallayli iza saja. Allah madaukin sarki yana rantsuwa da lokacin wallaha da dare, lokacin da ya lulluba, yace ma wa da aka rabbuka, ubangijinka bai yi ban kwana da kai ba, bai barka ba kuma wala taba ma kala bai kyamace ka ba. Anan gurin al-Imam al-Bukhari ya ambata mana kalkashin wannan baban hadisin Aswad Allah rada shi, wanda yake cewa ya ji Jundub har zuwa karshe. Yace wal maridi yuktabu lahu amaluhu allazi ya amala fi siha idza galaba alai, marar lahiya ana rubuta mishi aikin shi da ya saba lokacin yana yi, lokacin lahiyar shi lau, idan rishin lahiya ce ta hana shi ya yi wannan aiki. Zai zo anan gaba cikin kitabul jihad daga Abi Musa cikin Sahih Bukhari hadisi na 2996 idza maridal abdu aw safara yuktabu lahu ma kana ya amalu muqiman sahihan, idan bawa ya yi rishin lahiya ko ya yi balaguro za a rubuta mashi aikin shi kamar yana gida kuma kamar yana lahiyar shi lau. Wannan yana da cikin rahama ta Allah. Idan uzuri ne yasa ka ki tashi kai wani ayyukan da kake na alkhairi, to Allah zai rubuta maka. Haka ya zo cikin wani hadisin daban, man kana lahu hazzun min al-ibada, duk wanda ya kasance yana da wani rabon shi na ibada, wa mana'ahu Allahu bi maradin, Allah ya hana shi zawwa wannan ibada, yin wannan ibada saboda rishin lahiya. Fa inna Allaha yatafaddu alayhi bihi bi sawabiha, Allah zai mishi fara la ya bashi ladan wannan ibada. Haka yazo cikin wani hadisin daban, ma min abdin yakunu lahu salatun yaghlibuhu alaiha nawmun, babu wani bawa da zai kasance yana da rabon shi na sallah da yake yi ta nafila sai barci ya dauke shi, illa kutiba lahu akhiru salati, sai an rubuta mishi karshen sallar shi. wa kana naumuhu alaihi sadaqa, kuma barcin shi zai kasance sadaka ce Allah ya bashi. Wannan shi al-Imam Abu Dawuda ya huddo shi. Malam malam ya kuma Nabi sallallahu alaihi wasallam waqti shakawahu, yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin rishin lahiyar shi da yayi bai tashi ba qiyamul layli, walam tasma ahul mar'a hina izin yusalli hina izin, wannan mace ba ta biji shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan yana rishin lahiya ta sa bai tashi bai sallah, zan ta hazar zan sai ta yi wannan zaton cewa shedan kin shi ya bar shi. Kissar da ita guda ɗaya ce wadda jundabiyar rawaito, an rawaito cewa Khadija tana cewa tace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam arda anhu alwahyu, lokacin da wahayi ya yanke ma Annabi sallallahu alaihi wasallam inna rabbaka qarqalaka, ubangijinka ya kyamace ka ne, fa nazalat sai Allah ya sauko da wadduha har zuwa kauri fatarda, fa adahu Allahu alf qasrin fil janna, Allah ya bashi baini dubu a cikin aljanna, min lu'ul inna lu'ili turabuhal misk, wanda qasat turbayat almiski ne, fi kulli qasrin ma yanbagi lahu, cikin kowane baini abin da ya kamata a cikin shi na alatu na qawati da komai a ciki. Baqi ibn Makhlad ya ambace shi cikin tafsirin shi wannan asarin, ibn Jarir ma ya kawo shi cikin asarin shi. Wannan yana daga cikin mubham ita wannan mace da take fadar cewa shedan kin shi ya abun ne ya kyamace shi. Al-Imam al-Hafiz Ibn Tin yake cewa zakar ibn ihtibas Jibril fi hadha al-bab laysa fi mawdi'ihi, zikiru yace ambatan Jibril bai zo zawwa ga Annabi alayhi salatu wassalam cikin wannan babi ba, ba gurin shi bane. Wa qawlul kafira, fadan wannan kafira da take cewa shedan kin shi ya abun nan ya ki zawwa shine Jibril, fa fihi ma kana yalqa min al-aza, wannan akwai karantar da mu cewa Annabi alayhi salatu wassalam iya abin da yake gamuwa da shi na cutarwa, na cutarwa. Annabi alayhi salatu wassalam wajen shi da yazo da addinin, wajen isar da wannan addini ya gamu da cutarwa kala kala. Duk wanda zai yi kokarin isar da addinin Allah madaukin sarki sai ya gamu da cutarwa. Muga Annabin alayhi salatu wassalam kaga tarihin shi cike take da cutarwa ta kahurai. Wa fihi a cike istimaluhu ma umira bihi min as-sabr, annabi yana aiki da abin da aka umarce shi na yayi hakuri. Wa ma zakarahu ma shin fil kafirin ala ma rawa, walakin yace wannan abin da ya ambata yana daidai da abin da kafirai suke tahiya akan shi, kan abin da Imam al-Hakim ya rawaito daga hadisin Zaid ibn Arqam cewa qa'ilu zalika imra'ati Abi Lahab, macen da ta faɗi wannan abu mata Abu Lahab ce, ita ce yake ce ma Ummu Jamil bint Harb, yar uwa Abu Sufyan ne, sunanta al-Aura'u, ita take gaya ma Annabi alayhi salatu wassalam wannan magana cewa shedan kin shi ya kyamace shi. Yana daga cikin mubahamat wanda na Bukhari an yi rubuce-rubuce kansu. Al-Imam Ibn al-Mulakin yana da littafin da ya bi mubahamat na Al-Imam al-Bukhari, an ce wata mace ko wani namiji ko wani guri duka ya bayyana hakikanin wannan mutuna. Fa nazalat, sai aka sabko da wannan aya kenan, nan Ummu Jamil mata Abu Lahab ita ce take faɗa wannan magana, kuma ƴar uwa ce ga Abu Sufyan, sunanta Aura. Hadisin wannan yana da sanadi mai kyau inji Hakim, sai dai ya same shi da wata illa, ya zo cikin tafsirin Sunayd ibn Daud, wanda ta faɗi wannan ita ce Aisha, amma akwai nazari ba Aisha bace magana mafi inganci. Abu Abdullah Muhammad ibn Ahkir ya rai cewa wannan ɗaya daga cikin ammomin shi ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ta faɗi wannan. Ibn Jarir ya rawaito daga Jundub ibn Abdullah ya ce wata mace ce daga cikin ƴaƴan uwan shi ko kuma cikin mutanen shi. Ibn Ishaq yace mushrikai sun tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam game da hadura da zurqarnaini da ruhu, fa wa adahum bil jawabi ila gadin, sun tambaye shi game da al-hadir, ya basu labari game da al-hadir, ya tabbasu labari game da zurqarnain da ar-ruh da rai, fa wa adahum, sai Annabi ya musu alƙawalin cewa zai basu amsa, bai yi istisna'i ba, bai ce ba insha Allah. Sai Jibril bai samu zawwa ba kwana 12, wasu kace sama da haka. Sai mushrikai suka ce ubangijin shi yayi kwana, yayi ban kwana da shi, ya kyamace shi. Sai Allah ya sabko da wannan suratul duha, Allah kuma ya sabko mu ayat ta suratul kaf, wala taqulanna li shay'in ni fa'ilu zalika gadan, kada ka faɗi wani abu cewa zan aikata abu kaza, illa an yasha Allah, sai ka ce in Allah ya so. Ma'ana wadduha yana da rantsuwa da ubangijin wallaha, rantsuwa ce ko kuma da wallaha kanta, dan Allah madaukin sarki yana rantsuwa da abin da ya ga dama. Shi dan Adam wanda yake halitta ne ta Allah, shi ne aka ce in ya kasance mai rantsuwa ne, ya yi rantsuwa da Allah ko ya yi shiru. Amma shi kuma Allah madaukin sarki shi yake da damar ya yi rantsuwa da abin da ya ga dama daga cikin abin da cikin halittun shi. sai babe na gaba babe na biyar kenan al-imam ibn al-mulakin yake cewa al-imam al-bukhari yake cewa babu tahdirun nabi sallallahu alaihi wasallam babe yake bayanin zaburarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ala salatul layl gami da sallar dare wa nawafil da sallolin nafil filumin gairi ijabin ba tare da wajibta su ba yadda yake matsawa da kuma baida hankali akan salloli amma ba tare da wajibta su ba wa tarakan nabi sallallahu alaihi wasallam fadimata wa aliyan alaihi wasallam lailatul lisala annabi alaihi salatu wasalam ya kwankwasa kofa fadima da aliyu masu amincin Allah wani dare cewa su tashi su yi sallah kaga wannan hadisi al-imam al-bukhari ya kawo shi mu'allaqan kawai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza kawai shi ya fada bai ka fadi sanadin shi ba shine mu'allaqa tana al-imam al-bukhari suna da khususiya nasu nan ya kawo shi da shi sigatul jazm tabbas ne sahihi ne ishara ne zuwa ga sahihancin shi duk sahih hadisin da al-imam al-bukhari ya kawo shi mu'allaqan da sigatul jazm ishara ce zuwa ga cewa sahihi ne حديثنا دبود دريد آياد إشرين دشدة الإمام كيش حدثنا مقاتل حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا مأمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة النبي صلى الله عليه وسلم ياتاشا وان داري فقال سيتي سبحان الله ساركي ياتبتغ الله أبو ماماك ما أنزل الليلة من الفتن ميأك سبقو أتكين وان داري نفتنو ما أنزل من الخزائن ميأك سبقو نتسقوكي man yuki za sawahibul hujurat wa zai tada ma'abuta dakuna yana nihin iyalan shi yace ya rubba kasiyatin fi dunya so diyawa za a samu mace mai tuhahi da rihin asiri a duniya ariyatun fil akhirah amma gobe kiyama tsarai tattaza ta tashi hadisi na duk wannan annabi alaihi salatu wassalam ya kalli an nuna mishi iya hutuntunin da mata suke ciki na san alatu na duniya da san kawa da san abubuwan burgewa amma kuma gami da abinda zai raya musu lahirarsu sun yi banza da shi shi yasa yace su tashi iyalan shi su ba ma sallah muhimmanci sallar dare dan saboda dalilin so diyawa mace ta kasance a nan duniya tana cikin ado da kawa da rihin asiri gobe kiyama ta tashi a tsirara hadisi na 1127 al-imam yake cewa haddathana abul yamani akhbarana shu'aibu an az-zuhri قال يك جاء اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي اخبره يا باشا لاباري ان علي بن ابي طالب اخبره علي بن ابي طالب يا باشا لاباري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه النبي صلى الله عليه وسلم يا قنقسا مشي قفا وفاطمه بنت النبي ده ماتشي فاطمه دير النبي صلى الله عليه وسلم ليله وان داري فقال سيتي الا تصليان بزكو تاشي كوي صلاه با فقلت نتي يا رسول الله يا ما ايكين الله انفسنا بيد الله رايكم سنا حنن الله fa in sha'a an yaba asaha an yaba asana ba asana inda Allah ga dama ya tada mu sai ya tada mu fan sarafa hina kulna zalika sai juya lokacin da muka fada haka me yasa dan saboda yama annabi sallallahu alaihi wasallam hujja da kadara babu wani jan da zai mishi akan cewa ba haka bane yazo da ya kwankwasa suna tabarci ya tada su sallah to ya ga mishi haka fan sarafa hina kulna zalika sai ya koma lokacin da muka fada haka wa lam yarji ilayya shay'an annabi sallallahu alaihi wasallam bai maido mini komai ba bai ce komai ba na magana summa sami'tuhu wa huwa muwallin yadru fakhizahu sannan sai na ji shi bayan ya bada baya yana bugun wannan cinye shi ya kulu yana cewa wa kana al-insanu aksara shay'in jadala dan adam akwai shi yawan jayayya hadisi na 1128 al-imam yake cewa kenan kaga can hadisin da al-imam al-bukhari ya kawo shi wa tarakan nabi sallallahu alaihi wasallam fatimata waliyan gashi ya kawo shi da sanadin shi da ya san zai kawo shi kawai da yi ishara akan shi kuma sai ya kawo shi ma irin haka da yake duk da gashi a kusa za a ambace shi kuma a fade shi mu'allaka can sama da abin da yake nihi da shi haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an ibn shihab an urwa an aisha radhiyallahu anha qala take cewa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'ul amal annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana barin aiki dan wannan imkin batta aiki ko dai cikin da ita da babu ita duk dai a wajen fassara kawai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'ul amal annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana barin aiki an kawo ta ne da farko dan saboda ji dadin kawo la yad'ul amal lamul qasamukin wannan ta samu abokiyar fada wa huwa yuhibbu an yi amala bihi yana son yayi aiki da wannan aikin sai ya bar shi saboda me yace khashiyata an yi amala bihin nasu fa yufrada alaihim gudun kan mutane su yi aiki da wannan aikin sai a farranta musu shi sai ya bar wannan aikin duk da yana so yayi na nafila wama sabaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhatad duha qaddu annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yake bai taba yin sallar wallaha ba wa inni la usabbihuha amma ni ina nafilan tatta wannan maganar aisha ce Allah rada ita abinda ya shahi sallar wallaha da yin ta da rishin yin ta akwai hadisi da dama wanda yana daga cikin mukhtalifal hadis mukhtalifal hadis inda ba an yi tanawulin shi da dirasa ba mutun da wuya zai gane shi nan gurin da hadisan da sahabbai suke takawa sallar wallaha kuma nan gurin ta ce annabi tunda yake bai taba yin sallar wallaha ba amma ni kuma ina yi zan mu ganshi yana cikin mas'alar da na tattauna ta cikin risalata zan dauko shi mu gani cikin gaugawa hadisi na 1129 yace haddathana abdullahi ibn yusuf qala akhbarana malik an ibn shihab an urwata ibn zubair an aisha ummul mu'minin radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallam salla zati laylatin wa dare yayi salla fil masjid a masallaci fa salla bi salatihi nasun wasu mutane suka yi salla da sallar shi suka bi shi ma'ana summa salla min alqabilati sannan wan shekare ma yayi fa kasura nasu mutane suka yi yawa dan duk wanda aka ji yace ai annaba gidan shi yana kiyamul layli ji hammun bi shi ma to duk wanda ya ji labari ta zai ai nima ba an barni ba summa jtama'u min alaylati salisa aw arabi'a sannan suka hada dare na uku ko na hudu falam yakhruj ilayhim rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake hutawai kwancin shi ya kyale su falam ma asbaha yayin da asuba tai kala sai ce qadara aitul ladhi sana'atum naga abinda kuka aikata kun zo kun cika titi kuna jira in huto ai sallah walam yamna ani min alkhuruj ilaykum babu abinda ya hana ni in huto gare ku mi sallah illa anni khashitu an tufrada alaykum sai dai ni naji tsoron a farranta muku ita wazalika fi ramadan wannan kuma yana cikin ramadan to anan gurin annabi alayhi salatu wassalam ya ki hutawa mi ya hana shi ya ki hutawa sai gudun kada ya huto ya ci gaba da yi a farranta ta a farranta wannan sallar ta zamana ta zama farilla kenan dan tosayin al'umma shine yayi wannan to amma nan iskarin da ake kawowa wanda cikin shura na san wani ya kawo shi da zan mu gani yaya akai sallolin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi isra'i yayi ta zuwa da zawwa an tabbatar a 50 ce aka komo aka rage aka komo aka rage har ta koma sallah biyar ya tabbata yayi isra'i ya amso sallah guda biyar aka tsaye da magana aka da Allah kuma ya za ai a ce an ji tsoron kuma a ƙara farranta wata sallar daban magana farranta sallah a daren isra'i an rihe ta an ƙare wannan magana kuma a ce nafila za a kiyin ta dan saboda gudun ka a farranta ina waccan magana take yana daga cikin iskalat iskali cikin hadisi wanda makiya Allah suke kawowa su ce to akwai tubka da warwara ma da rishin sanin abinda ake cikin abubuwan to malamai komai suna ba da amsa zan mu ga amsar su hadisi guda hudu da al-Imam ya kawo a kalkashin nan zan mu ga sharhin su ya ambata a cikin hadisan da ya kawo mana ihtijaji na Aliyu hujja ta Aliyu da ya kawo cewa ran su a hannun Allah take wa arada minhu an yansuba nafsu ila taqsir abinda yake so ya nasaba kanshi zuwa ga taqsiri ba wai yana nihin kafa hujja da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa ai kadara ce a yana nihin mu gajiyayyu ne kasassu ne hannun ran mu a hannun Allah yake wa fihi a cikin shi kuma anna sukuti yakuna jawaban yin shiru ma tana kasancewa amsa ce kaga annabi alayhi salatu wassalam bai ce mushi komai ba jiwa ya tahiye shi amma amsa ce dake nuna cewa bai yarda ba da wannan hujja bace wa fihi a cikin darbul fakhzi inda tawajju wal asab bugun cinya lokacin da mutum yake jin haushi da kuma damuwa wa fihi a cikin akwai tawarruhu bil qur'an suratul insiraf amma karhi maqalatuhu yadda annabi yake tsoratar da mutum da ayat qur'ani da kuma gaugawa juyawa idan lokacin da aka nuna magana shi ba a santa kaga nan inda wani ne mara hikima a matsayin sa na diyan shi sirikin shi da diyan shi ja zai hukunta shi ya ka a kama jayayya amma yana gaya mishi haka sai ya juya ta hiye shi rihe bakin shi yana da cikin hikima ta da'awa ba komai bane wanda bai kamata kai magana ba zaka tsaya kai magana akan shi yace li yata'asa bihi ghayruhu dan wanin shi yayi koyi da shi wa qabulu khabarul wahid da amsal labari na mutun daya da ruwayatul rajul an abihi an jaddihi mutun yayi ruwaya daga kakan shi da baban shi da baga baban shi daga kakan shi yace wa kana ali ibn al-husaini an kashe shi Allah rada shi yawm qatlul husaini lana da aka kashe husaini shekara ta abin nan sanata 17 shekara ta 17 walamma umira bi qatl man ambata minhum yayin da aka umarci a kashe wanda yahudu gashin mara yace qama ilahi amr ibn hurais ya tashi zuwa gare shi ya kalle shi sai ya same shi yana cikin wanda suka hudu da gashin mara yace lam yambut fataraka sai aka bar shi Zuhuri yake cewa ma ra'aytu Quraishi afdalu minhu ban taba ganin ba Quraishi ba wanda yake shi faralanan Ali ibn al-Husayn jikan Annabi alayhi salatu wassalam fadashi da yake cewa kana insanu aksar shay'in jadala dan adam akwai shi yawan jayayya ihtaja bihi yana hujja ne da wannan da yake al-insanu ha huna amun fi sa'irin nas al-mu'min wal kafir nan ana nihin dan adam gabaki daya da mutum da musulmi da kafiri wasu suka ce a kafiri kadai ake nihi kamar inda Allah yake cewa innal insana lafi khusr da wannan da fa'idoji da dama da suke karkashin wannan aya ba cikin tafsiri ake ba balle a fada da zance gare ta didda ibn al-mulakin ya fada zance kan aya al-imam ibn tin yake cewa ba ya ban ya kawo bayani akan yace kaifa yujuzu an tuktaba alayhi salatul layl wa qad akmala Allah adad al-fara'id wa radda adad al-50 ila al-5 ishkalin da muka kawo ibn tin yana cikin harko-harko wanda suka yi sharhin bukhari amma nashi ya bace eh malaman da suke ci kaitowa da nakalto magana shi yake cewa nan gurin ishkalin tayaya za a yi a ce an ji tsoron a farranta sallah ta nafila bayan kuma a qardiya isra'i an kare da sha'anin sallah daga 50 an maido ta 5 kila sai a ce salatul layl kana da maktuba alai sallar dare farilla ce wajibi ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu allati tattasilu bi shari'a ayyukan shi ko wanda suke sada da shari'a wajibi ne ga al'umma su koyi da shi sahabban shi sun kasance idan sun ga yana ce akan wani aiki cikin wani lokaci suna koyi da shi suna ganin wannan aikin wajibi ne to ta wannan huskar ne annabi yake ya huto musu cikin wannan dare na hudu dan kada wannan abun ya koma cikin baban wajibi eh karin wajibin zai kasance ne ta huskar su koyi da shi da ayyukan shi ba ta huska a kirkiro wata farilla daban ba a kara ta sama salloli guda 5 saboda shi qiyamul layl kin farilla ce a gare shi to in ya ci gaba da yi zai su ce su koyi da shi kuma abin ya meke ya zama masa farilla to wannan sai ya zama na wajibi ne ga mutum salatu nazrin sallah ta alwa shi kamar da ta hawa wajibi akan shi idan ya wajabta ma kanshi duk da cewa salloli guda 5 ai an kare su bisu cikin wajibi ko ba zancan ai kare cikin su to amma kuma idan mutum yi alwashin cewa in na samu kaza sai na yi sallah raka'a 2 ta zama wajibi akan shi kenan kaga ba an ce mishi ba ya za ai ta zama wajibi kanka tunda sallolin farilla guda 5 ne an tsaida su ba wata da zata karu nan ta kare ta huska shi ya kara ma kanshi to wannan karuwa annabi yake nihi ba karo sama da salloli 5 ba wala yadullu zalika ala ziyadati fardun wannan ba yana nihin ba cewa an kara mishi farilla a cikin farilloli na asali amsa ta bi da malamai suke bada hu anna Allah farada salata 50 Allah madaukin sarki ya farranta salloli guda 5 ne sannan sai ya sauke mafi yawaicin su da neman ceto da neman sa baki na annabi alaihi salatu wassalam har aka maido su guda 5 to idan al'umma suka koma zuwa ga abinda aka ba su kyauta aka musu rangwame an musu kyautar shi cewa dalilin annabi ya nemo muku ceto an maido su 5 to aka kuna da kuzarin da kuma ku rika bin shi kan wani abin da farilla ne gare shi ya ce kenan to wacce kyautar da na baku na maido abuna an maida muku ita ta koma can gurin Allah ya ambaci wasu fariqu na cikin nasa wani bangare na nasaru sun kirkiro rahabaniya Allah ya ce maka tabna ha alaihim ba mu muka wajabta musu ita su suka azama kansu kuma suka kasa kiyaye ta sannan kuma sai ya zarge su akan rishin tsayuwa da wannan farillar da suka azama kansu ta ruhubaniyanci yace fa mara aw haqari ayatiha bisu kiyaye ta ba haqiqanin kiyayewa to nan sai yace mai shari'a sai ya ji tsoron idan ya ci gaba da yin sallar wannan ta nafila kamar yadda ya ji tsoron a cikin sallar ta farranta sallah guda 50 wanda aka ba ma sallah guda 50 yaje yayi ta sa baki al'umma ta ba su iyawa ha annabi Musa yake ce mishi na jarraba banu Isra'il kahinka ba za su iya ba ka koma a rage ake ta koma haka sa baki aka maido ta 5 kuma wanda aka ma wannan alhurma kuma aga sun komo suna bi ana kwana ana yi da su to kenan sai sabbaba cewa to wancan kyautar da na baku na amshi an maida muku 50 din ku to wannan farantuwa ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake gudu wa ajaba an amrihi Abu Huraira bidduha wal wasaya bihin min wajhin shine amsar da malamin suke badawa nan gurin da take cewa ma sabbaha subhatu duha yace bai taba yin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sallata wallaha in ja'a isha mun gani cikin hadisi al-hafiz ibnu abdul bar cikin at-tamhid yake cewa fa huwa anna man alima min as-sunan ilman khasan yu'khadhu minhu ba'd ahli al-ilm duna ba'd fa laysa li ahadin min as-sahaba illa wa qad fatahu min al-hadith ma asahu ghayru musani nan cewa sunnoni na annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa ne duk wani wanda ya kasance daga cikin sahabban annabi ne sai ka gani wata sunna ta bace mishi bai san da ita ba wal ihada mumtani a ce mutun ya san komai wannan bai yiwa a duniya wa inna ma hasala almutaakhiruna ala ilmu zalika munzu sara alilmu fil kutubi yace abin da yasa zaka gani mu ɗan kananan dalibai na ƙarshen zamani mun san abubuwa mun san duk komai na shari'a dan saboda an rubuce abin an tattare shi cikin littattafai an rawaito da yawa daga annabi alaihi salatu wasallam yau hadisai da dama da zai kasance wani yana jin su ana ta karanta su wani sahabin bai taba jin shi ba me yasa dan saboda su ba a rubuce yake ba gaba da gaba suke ji wajen annabi alaihi salatu wasallam yana wannan shinhudar dai zai kai mu zuwa ga inda yake nuna cewa Aisha Allah radda ita da take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin sallar wallaha ba wannan ilimin ta ne take koriya ba tana nihin ba bai taba yi ba kuma kamar yadda magana ana cikin muxtalifal hadis wanda nayi ne mun taho kan shi cikin risala ta ta doctoral saboda kan muxtalifal hadis ne akwai mas'alar ta wallaha yadda malamai suka doke ta suka yi tanawulin ta zalle ko ta da gaugawa amsar da malamai suka bada salatu ta'ayin salatu al-wusta kuma ta da gaugawa مختلف الحديث في كتابه مختلف الحديث جواب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة تعيين صلاة الوسطى جواب الأهم ومعي كيفية أماكن رفع إعادة الصلاة وكاتا الفجر القنوت مشروعية الضحى جواب الأهم ترنكت yawa a safha ta 333 nayi tanawulin mas'ala matsalab na 18 mashru'iyatu salatu duha nassun hadisin da yake cikin miqatul fatih shine hadisin da bukhari ya hudu daga abdurrahman ibn abi layla yake cewa ma haddathana ahadun annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha ghairu ummu hani babu wani wanda ya bamu labarin cewa yaga annabi yana sallar wallaha banda ummu hani ita tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidanta wata ranar da aka yi fatahu makka yayi wanka yayi sallah guda 8 tace ban ga ba sallah da ya taba yin ta gajarta ta kama wannan sallah sai dai yana cika ruku'u da sujada kaga nan shi kuma ya tabbatar da cewa ummu hani kadai ta ba su labarin sallar wallaha daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 109 cikin wannan littafin cikin risala gidan mu'aza take cewa na tambayi Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam sallar wallaha guda nawa yayi tace raka'a guda hudu kuma yana ƙara sama da haka kaga cikin hadisin da Muslim ya hudu kuma ita nafsin Aisha ita da gashi can cikin hadisin namu na Bukhari tana cewa annabi bai taba yin sallar wallaha ba gashi nan gurin mu'aza tana tambaye ta cewa annabi sallar wallaha guda nawa yayi take cewa raka'a hudu ce yake yi amma kuma wata rana yana ƙarawa yadda Allah ya so yadda ya ga dama hadisin kuma a sahihi Muslim kaga akwai cin karo da juna zahiri a maganganun ta ma ita kadai daga Abizar yake cewa Yusuf bihu ala kullu salama min anas sadaqa hadisi sanan dai wanda ba wannan ya kawo shi a karshe dai yake cewa wa yuzu min zalika raka'atayn kahuma min ad-duha ya wadatar ga dan adam sadaka ga gaban shi raka'a guda biyu da zai tawallaha hadisa suna da dama daga Qasim Shaibani yake cewa Zaid ibn Arqam ya ga mutane suna sallar wallaha yace shin ba su sani ba cewa wannan sallar ba a shar'anta ta ba a wannan lokacin yace annabi yana cewa sallar wallaha sallar masu komawa ga Allah lokacin da rana ta danyi hantsi wannan lokacin ta kawai yake gyara musu anna gaba daga Abu Darda yake cewa Allah madaukin sarki yana cewa ya kai dan adam kayi mini raka'a guda hudu a farkon wuni ni kuma in wadatar maka in kare in isar maka a sauran wuni yana nufin sallar wallaha wanda Tirmidhi ya hudo shi hadisi na gaba yake cewa fil insani dan adam a jikin shi akwai gabe 360 kowace gaba dole ne ya tashi ya mata sadaka wanda zai sabke haƙinta suka ce ya mu annabin Allah wa zai iya haka yace ai tauhidi zaka binne cikin masallaci da wani abu da zaka hudda kai daga cikin masallaci da kuma kazamta da zaka hudda kan hanyar musulmi sadaka ne yace idan baka samu baka yi sallar wallaha ta wadatar maka raka'a guda biyu ta wallaha kaga shar'antu wa sallar wallaha na gaba hadisi na gaba daga Anas yake cewa wanda yi sallar wallaha raka'a guda 12 Allah zai gina mishi baini na zinari a cikin aljanna hadisin Tirmidhi ya hudo shi a cikin sunan kinshi duka wannan hadisan da suke nuna shar'antuwa sallar wallaha ne na gaba daga Sahal ibn Mu'adh al-Juhani daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya zamana a cikin mazaunin shi tun daga sallar asuba har yayi sallar wallaha raka'a guda biyu bai hadu komai ba sai Allah ya kankare mishi duk zunuban shi ko sun kai wannan kunha ta teku yawa wanda Abu Dauda ya huddo shi wannan na gaba daga ummul mu'minina take cewa Aisha Allah radiyata anha kana tusalli duha ta kasance ita kanta tana sallar wallaha raka'a guda takwas sannan take cewa launu shira ilayya abu ya tarakatu hunna ko da za a tado uwayena da bazan bar su ba a ce in zabi in bar sallar wallaha wannan a tado uwayena bi da suka mutu mu ci gaba da rayuwa da su bazan zabi barin sallar ba kaga ita da take cewa annabi bai taba yi ba a cikin wancan hadisin na Bukhari hadisai wajen nawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hadisi 9 wanda suke nuna shar'antuwarta to kuma sai al ahadisul mukhalifa hadisan da suka saba wannan magana hadisi na 117 daga muwarrik yake cewa nace ma ibnu umar Allah ya rada shi kana sallar wallahi yace a'a nace umar fa yana yi yace a'a nace abubakar fa yace a'a annabi fa yana sallar wallahi yace banna zato kaga shi ma hadisin al imam al bukhari ya huddo shi bukhari zika shi a cikin abwabut tahajjudi yana cikin baban da yake da hadisai masu cin karo da juna sosai daga abi sa'id ibn al-khudri hadisi na gaba yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli duha ta nqulu la yad'uha yana sallar wallaha sai mun ce ba zai barta ba kuma yana barinta har sai mun ce baya sallace ta ba al-imam at-tirmidhi ya huddo shi to kaga wannan wajhul ikhtilaf hanyar da aka samu sabanin hadisan na harko tara da aka zano duka suna nuna mashar'antuwar sallar wallaha da kuma yiwarta alhaliku hadisan na abun nan na biyu wannan bayan wannan suna nuna cewa ba a yin ta an gama da wancan hadisin na Aisha da take cewa ban taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi to anan gurin malamai sun yi masalik da dama cikin masalakin hada kan huskokin hadisan sanan da dama wanda kawai ni natijar zan kai yana tsawo muka ce mu karanto su zai zan mu tashi har karatun ba mu iya sashi ba zan mu je zuwa ga kawai tarjihi bayan kawo maganganun malamai duka ƴan masalakun wanda suka shiga hanya hada kan hadisan da wanda suka shiga hanyar tarjihi abinda ya tabbata Allah shine mafi sani maganar jumhurin malamai cewa sallar wallaha sunna ce akan huskar da mutun zai dawama shine daidai dalili akan haka wanda suka tai akan shar'antuwar ta hujjarsa ta hi ƙarhi shine hadisin Abu Zar da hadisin Abi Huraira da wanda ke cikin ma'anarsu cewa annabi alaihi salatu wassalam aikata ta da yayi ba yana nihin rishin shar'antuwar ta ba dan saboda wani sababi ya zo da kuma zaburarsuwa akan ta na gaba Aisha da Ibnu Umar wanda suke inkarin sallar wallaha ya tabbata a wasu hadisan kuma suna aikatawa kamar yadda ya gabata cewa Abdullahi dan Umar yake cewa ai tana daga cikin mafi kyan abin da bawa zai aikata wannan yana nunin cewa da farko ne yake koriya ko ita ma Aisha Aisha ta bayyana da illa cewa min ajau lam yudawum alaiha cewa tana nihin annabi bai dawama akan ta ba dan saboda gudun a farranta ma al'umma tana nihin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallata wallaha akan wajihin mudawama ba dawama bai yake har kullun yana inta dan gudun ka a farranta ma al'umma amma tarji kenan nan gurin abin da ya tabbata shine cewa ta kore ci rishi sanin ta tana nihin kore dawama annabi bai sallata wallaha ala wajihil mudawama ba yi gaba ɗaya ba amma yi lokaci ba lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta shine wannan hakikanin magana kan sha'anin wallaha kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya tahi gashi ibn al-Malik ya kawo cewa jama'a an-Nawawi bayna hadisi ibata wa nafi annahu kana saliha waqatan wa yatruka waqatan khashiyat al-iftirad kama zakarat Aisha Nawawi yace tan a cikin hadisin yana daukan cewa wani lokaci annabi yana yin ta sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya barta dan gudun ka a farranta ma al-umma fihi istihbab a ciki akwai mustahabbancin kiyayewa akan haƙin mu kamar yadda yazo cikin abun nan cikin hadisin Abu Darda da Abi Huraira cewa Ibnu Umar labari bai iso mushi ba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana aikata ta ya umarni da ita di yadda yake daidai yadda sha'ani yayi yace sallar wallaha mustahabbi ce kuma sau da yawa za a kawo magana tsaida ta ga Ibnu Umar anan inkarin Ibnu Umar da inkarin Aisha ba a aiki da shi farkon lokacin sallar wallaha shine lokacin da rana ta dago karshen ta kuma shine matukar rana bata karkace ba mafi tsawon lokacin ta shine rubu'un nahar a raba wuni gida hudu in aka raba shi gida hudu to sai ya zama kashin na farko shine mafi kyakkyawan lokacin ta kamar yadda al-Imamul Ghazali yayi bayani wa hatajja qaumun min al-fuqaha bi qudubi qu'udihi an al-khuruj ila ashabi al-layla as-salisa aw ar-rabi'a ai malaman fiqhu sun tahi sun kawo hujja akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake hutawa a dare na uku ko na hudu yace sallar ramadan a cikin gida shi yafi ga wanda zai aikata ga aikata ta cikin masallaci daga cikin su akwai Malik da Abu Yusuf da Shafi'i sun tahi cewa sallar ramadan wannan ta cikin ramadan ayita a cikin gida shi yafi farala kamar da kace illam tu atilil masajid in masallatai ba zai su zamna wohi ba a banza wa qala malik malik yake cewa rabi'a da wani daga cikin malamai suna tahiyar su basu tsayawa tare da mutane kuma ni ma haka nake aikata malamin al-Imam Shafi'i Rabi'atu ibn Abdurrahman da bayyinta a gida a bayyinta a cikin masallaci gida yake kuma wa malik yace ni ma haka nake aikatawa wa ma qama sallallahu alaihi wasallam illa fi baitihi annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yinta ba sai a cikin gidan shi ibnu abi shayba ya ambato daga ibnu umar da salim da alqama da aswad sun kasance busin qiyamul layl tare da mutane a gida suke yin ta ma'ana sun zabi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan al-Basri yake cewa li anta fuhu tafahu bil Qur'ani ahabbu ila man atafahu alayya yace in yi furci da Qur'anin yahi burge ni sama da a ce sauraro zan yi wani furci da shi yasa nake komawa gida in yi ta wata huskar daban hadisin Zaid ibn Sabit yake cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai huto bace naji tsoron a farranta muku ita fasallu ayyuhan nas fi baytikum ya ku mutane ku yi sallah a cikin gidajenku fa inna afdalu salatul mar'i fi baytihi illa al-maktuba mafificiye sallan mutun yayi a gidan shi sai sallar farilla wanda al-Imam Muslim ya huddo shi sai ya bada labarin cewa bayan wannan sha'anin da ya faru na rashin hutawar shi sallah ta nafila a gida ita tahi a cikin gida shi yahi kaga duk da cewa suha a masallacin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ake magana annabi a masallacin shi ne yake ce musu ku yi a gida shi yahi wannan sune hujjojin sa al-Imam Malik cewa nafila cikin Ramadan a gida shi yahi wa khalafahum akharuna wasu malaman sun saba musu suka ce yin ta a cikin jami'i shi yahi ko cikin Ramadan laysu yake cewa law anna an-nasa fi ramadan qamu li anfusihim wa alim hatta tarqul masajida hatta la yaqumu ahadun fiha lakana an yambagi an yukhrij ila masajid ta yaqumu fiha yace da a ce mutane za su ki hutawa sallar wannan a cikin ramadan su yi ta a gidajen su da ya kamata a umarce su su huto su tai masallaci su yi ta yace dan saboda tsayuwar dare cikin ramadan wannan lamari ne wanda bai kamata a bar shi ba yana daga cikin sunna ta al-Faruq Umar ibn al-Faruq da musulmai kuma ya hada su akan ta kuma sunnar shi ko ba za a kirayo ta bid'a bace dan saboda annabi ya umarce mu ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ibn abi shayba ya ambata daga ibn sa'ib yake cewa na kasance ina sallah tare da mutane cikin masallaci wata rana ina yin sallah sai naji kabbara a kofar masallaci fa qadima mu'tamiran fa dakhala sai tashi ya shiga yi sallah baya na wa kana ibn sirin sallima al-jama'a ibn sirin cikin jama'a yake sallah haka dawus ya kasance yana sallah da karan kanshi sai ya koma gida ya takaice dai magabata sun samu sabani akan sallah cikin ramadan a fifita ta shin anan za a yi cikin masallaci yahi duka kowanne kai yayi ba ana zancen kowannen shar'antuwa ce amma ana magana wanne yahi suna bayanin wanne yahi shine suka samu sabani fadar annabi cikin hadisin da yake cewa maza unzila al-lailatu min al-fitani ne aka sabko cikin daren nan na fitina da kuma taskoki ya fade shi lokacin da Allah ya sanar da shi da wahayin shi cewa za a buda ma al'umma shi wadata bayan shi da kuma taskoki na duniya kuma aka sanar da shi cewa fitinoni suna tare da budin duniya duk lokacin da aka samu duniya to fitina tana tare da ita shi yasa yazo diyawa daga cikin salafun salih suka zabi zama a cikin hali na tsakatsakiya gami da wadata don gudu kada su fada cikin fitina ta dukiya annabi kanshi alayhi salatu wassalam ya nemi tsari gami da fitina ta dukiya gami kamar yadda ke neman fitina sai ma tsari daga fitina ta talauci kaga annabi alayhi salatu wassalam wannan bayani da yake cewa ma za unzila al-lailatu min al-fitan wa min al-khaza'in abun mamakin abinda aka sabko cikin daren nan na fitina da kuma khaza'in taskoki Allah ya bashi labari ne cewa bayan ya bar duniya kuncin wannan da suke ciki za a buda ma al'umma shi dukiya a buda musu wadata a buda musu duniya wanda wannan zai zama na sababin fitina su da halakar su da kashe-kashe da yaƙe-yaƙe abinda muke ciki a yau annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi labari wa sawahibul hujurat nan sawahibul hujurat ma abuta dakuna yana nihin matan shi yana nihin wa zai tada su su yi sallar dare nuni ne akan cewa sallar dare tana kiyaye mutun daga dukkan fitinu da dukkan sharri kuma tana kare mutun daga dukkan wasu fitintunu da Allah zai kawo nan da yace so di yawa mai tuhahi anan duniya gobe kiyama tsaraice take yana nihin kasiyatun bisiyabul wasifali ajsamihin li ghairi azwajihin wadda ta sanya tuha tana siffanta gangar jikinta ba ga mijinta ba a gobe kiyama zata tashi tsirara zata ga wulakanci a lahira yace man yurma alaihi nazru ila zalika da duk wanda an haramta ya kalle ta a wannan siffa ga ta tana tsaye da tuhahi amma kuma a hakika tsirara take so di yawa a lahira gobe kiyama za a mata ukuba a mata azaba ita zata gamu da tsiraici na har abada a gobe kiyama me yasa ran saboda ta karkata zuwa ga duniya mubahiya bi husniha tana mai alfahari da kyan da Allah ya bata sai annabi sallallahu alaihi wasallam da su cewa sallah ta dare tana kiyayewa daga dukkan wannan fitintunu Malik ya fassara cewa labisatul raqiqatu siyab wanda sun sanya tuhahi amma kalan-kalan a jikinsu suna siffanta jikinsu kamar yadda Ibn Battal yana cewa hani ne cikin hadisin nan game da sanya tuhar da zata sanya Allah ta sifu wala ta shifu tuhar da zata ja fitina tuhar da mace zata sa ta jayo fitina ga mazaje ita ce Annabi alaihi salatu wasallam yake ni so di yawa mace da kasance mai tuhahi ce amma tsaraitatta ce Ibn Tin yake cewa yana tana yuwa ya kasance na'imatun fid dunya ujrat laha jannatuha wa takunu ariyatan yawmal qiyamah fil mawqif wan nar yace tana iya kasancewa abin da yake nihi yal ni'ima ce yal jin dadi ce yal ahuta ce anan duniya an kawo mata aljannata ta duniya amma gobe kiyama a tsareje zata tashi dan wuta zata summa tasiru ila rahmatillah nan ta koma zuwa ga rahama Allah ko kuma ta kasance a karan kan ta tsareitatta ce amma kuma tana tuhahi amma kuma tsareitatta ce a wajen mutane dan ta sanya tuha da take sufa kayanta kamar wanda suke sa tuha mai tsane jiki da kuma tuha mai sufa kashaubar raqiq abin da yake suffanta yana ne jikin mace kamar tuha mai dalan dalan yar saku bil badan da take game jiki fala yakfa an nazir shay duk wanda zai kalle ta ba abin da zai boye a gangar jikinta yace huya ariyatul li zuhur mahasinha tsirara take dan ta bayyana adanta kawata komin jikinta ana gani wakila wasu kace kasiyatun minan ni'ami sun tsaye tana tuface da ni'ima ta duniya amma ariyatun minan shukuri tana tsareta game da godiyar Allah wasu suka ce yakshibna ba'du asaduhunna suna bayyana wani bangare na jikinsu wai shududun al-khumura min wara'ihinna su dora kawai mayahi fatanka shufuzuruhunna kirjinsu ya bayyana fa kunna kal ariyat da su da tsarara daidai suke malaman musulunci babu abinda suka bari suka ce tana kasancewa mace ce wadda ta sanya kaya amma ta dauki kawai mayahi ta dora shi a bisa gabanta wanda wannan bai magance komai ba bai raba ta ba da aga gabanta aga dukkan wani tasufa ta jikinta to wannan su ake nihi wala tasturu jami'a ajsadihinna battarihi dukkan jikinta yace mun shinhuda wannan magana da bayani akan wannan babu cikin kitabul ilm in ja al-imam ibn al-mulakin rahimahullahu ta'ala babu na biyar ne muke ko aha aha muqaddas ina ga da wuya na shidda ne in ya shigo na biyar aha a hadisi guda ne a cikin shi aha nan gurin al-imam amsar da muka bada can ibnu hajar ya faɗi magana da yake ga ita ce mafi ƙarhi yace wa aqwa hazihi al-ajuba as-salasa fi nazri al-awwal wallahu a'lam ta'ala bis-sawabi yace mafi ƙarhin amsa da aka bada wai sallar da annabi aka ce ya ji tsoron ka a farranta sallah aka ce ya ake magana a farranta sallah bayan an ƙare magana sallah a isra'i magana ta farko shine cewa da ya fifita ibnu hajar ya hatama da an yakuna al-muqawfi iftirad qiyamul layl farranta qiyamul layl kawai ake nihi ma'ana sanya tahajjudi cikin masallaci ya zama na sharadi ne cikin nafila da daddare shi ake nihi wanda wannan shine ibn hajar yake nihin ya fifita akan shi ya abun nan cikin wannan hadisin na fa'idodi da dama da zan mu dauka mustahabi ne qiyamul layl balle ma cikin ramadan an yi san yin qiyamul layl dan saboda tsoron da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa yana jin tsoron a farranta mana babu ya kawar yanzu ba wanda zai ce yana jin tsoron a farranta shi yasa Umar da ya gano da ya san maqasid shari'a sai ya bayyana ya hada al'umma akan wannan qari'i guda Ubay ibn Ka'ab yake jin shi yana musulmanci dan ya san tsoron da annabi yake gudu ya kawar kamar yadda zai zo cikin kitabu siyam cikin shi kuma akwai halaccin gudu gami da kadara Allah zuwa ga kadara Allah al-Imamul Muhallab ya hada kamar yadda Ali yake cewa hannunmu a wannan kin Allah yake a cikin shi akwai cewa annal kabir ila fa'ala shay idan babba ya aikata wani abu sabanin abin da aka saba to an yuzkar lahum uzruhu ya bayyana ma mabiya uzrin shi da kuma hikimar shi da dalilin da yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da an saba ya aikata kaza idan babba ya aikata wani abu wanda ya saba to ka amshi mugun zato ko kuma wasu shije su ta tattauna abun tsakanin su wannan yace kaza wannan yace kaza a shi da kan shi ya warware musu bayani shi yasa annabi yace musu ga dalilin da yasa niki hutawa jiya gudun ka a farranta muku wa fihi ma kana annabi sallallahu alaihi min az-zahara ciki akwai abin da annabi yake kan shi na gudun duniya da kuma wadatuwa da dan abu kadan da kuma annabi yana jin tsoron ma al'umma shi fitinuwa ta duniya da samun dukiya da kuma tosaya ma al'umma shi ciki kuma akwai cewa wasu masalahohi ana barin su saboda gudun wata mafsada da zata zo kaga qiyamul layli a cikin masallaci bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata maslaha da takaita amma gudun wata mafsada sai ta sa aka fasa ta aka annabi ya fasa wa taqdimul ahammul maslahataini idan maslaha bi ma sun gama a gabatar da wadda ta muhimmanci a ciki kuma akwai halaccin koyi da wanda bai yi ne ai koyi da shi ba koda ka tada sallaka sallaka ka tashi kana yi kawai wani sai ya zo ya bika yake yin koyi da kai sallar shi tayi sabanin abinda malamu na malikiya suka ta cewa wa manik tadabi imamu fa salatuhu batilatu duk wanda ya koyi da mamu sallar shi batatta ce magana mafi inganci sallar shi tayi sai dai kuma wa sani ladan jam'in babu tabbas ladan jam'i ne babu tabbas dan ba jam'i bace wanda ta hada sharadin amshi jam'i ya baka lada 27 nan gurin me yasa saboda annabi alayhi salatu wassalam bai ma san ba suna bayan shi a daren farko bai ma san suna bayan shi ba amma dai sallame bai ce musu ba me yasa suka bi bayan shi bai yi bane limanci shi yasa yake cewa suka fada cikin wannan malamai suke cewa mun gani a Shimawi ba sharadi bane na limanci sai mutun yayi niyyar limancin ko mamu ne aka zo aka sa shi gaba sai zamana ya an yi sallah da shi wa fihi nazru li anna nafi niyya lam yanqulu la nadula alaihi bizan wa fi tarkul azan wal iqama lin nawafil wannan sananne ne baban naga uka ce hadisi daya ne cikin shi to bari mu ga sabe da sharhi mai bayani sharhi mai yawa na bakwai ne ko a na shidda ne ato ina ga karanta babu na shidda al-Imam al-Bukhari ke cewa babu qiyamin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tarima qadama baban dake bayanin tsayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lailin shi ta yadda haddiga digen shi suka kumbura wa qalat aisha aisha take cewa tafattar qadama har sai da diga digen shi suka kumbura wal fuduru ash-shuquq wannan fudur din shine tsagewa kamar yadda Allah yake cewa in fadarat cikin suratul infitar bi ma'ana in shaqqat tsagewa kaga nan al-Imam al-Bukhari yana fassara mana kalmar tafaddara bai cika magana akan abin da ya shahi bayani taujihin wata kalma ba ko kuma wani tafsirin hadisi in ba ka tare ba kuma inda yayi magana zaka ganta sa'iba ce dama duk lokacin da ya zamana malami ya kai malami to zaga bai da yawan dimi a cikin rubutun shi kuma koda a bayanin shi bai da yawan dimi amma kuma zai kasance duk abin da zai faɗa to abin arka da hannu goma ne Al-Imam al-Bukhari kadan yake furcin magana shi ya fassara muku wata kalma amma in ya faɗa kin kuma ita ce ba kai ma wani bincike Al-Fudur yace shine tsatsagewa ga hujja ka mana ta Qur'ani hadisi na 1130 yace Al-Imam al-Bukhari haddathana Abu Nu'aym haddathana Mis'ar an Ziyad qala sami'tul Mugira naji Mugira ya kulu yana cewa in kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yaqumu yana tsayuwa ita ce inkin ta can bayar na ce muku ba a ta aiki kawai an kawo ta ne dan ta zama abokiyar lamul qasam da zata zo gaba la yaqumu li yusalli yana tashi dan yi sallah hatta tarima qalma sai diga digen shi sun abun nan sun tsatsage au saqahu ko kuma qabrin shi fa yuqalu lahu sai a ce mishi fa yaqulu fa yuqalu lahu kawai sai a mishi magana kan haka fa yaqulu sai ce afara akunu abdan shakura shin bazan zama na bawa ba mai godiya Aisha ce take ce mishi Allah ya gafarta maka abin da ya gabata da ma abin da zai zo kuma kake kallafa ma kanka wannan wahala hajjinka yana tsagewa sai ce mata godiya Allah ce nake wa fihi a ciki annahu kana yafalu min al-ibada annabi ya kasance yana aikata ibada ma yanha anhu ummatuhu abin da ya hana al'umma shi li ilmihi bi quwwati nafsi dan ya san shi yana da karhin ran da zai yi wannan abu kaga al'umma ai ya ji labarin wasu wanda suke kwana sallah yaje ya hane su to amma kuma shi gashi yake yi dan ya san karfin jikin shi ya san ya meke kawai ba zai fasa ba zai kasa ba walima la yakhsha alaihi min al-bulul fi zalidan ya san shi ba zai kosa ba wa qawluhu da fadar shi da yake cewa ala tarfuqu bi nafsik shin yuqalu lahu a mishi magana ma'ana suna ce mishi ba zaka tausasa ma kanka ba an rawaito cewa an ce kai an gafarta maka abin da ya gabata da ma abin da zai zo yace shin bazan zama ne mai godiya ba wa fihi cikin wannan hadisin anna sujudu wa salati shukrun ni'am yin sujada da yin sallah yana daga cikin ni'ima ta Allah duk lokacin da ka tuna Allah ya muni ni'imomi masu yawa kai a matsayinka na dan adam baka da abin da zaka ba Allah na godiya ka tashi kai nafila kai salloli shine godiyar Allah muga dai ba ni'imar da Allah yamma wani dan adam sama da ni'imar da yamma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da me yake ba da godiyarta salloli da yin nafilfilu sune godiyar da yake to duk wata ni'ima da Allah ya maka inda dan adam ne ka ji kai ta godiya ta baki kamar shi wani alherin da kake ga kai ma ka iya to amma Allah shi abinda zaka mishi kawai sallah nafilfilu shine godiya ga ni'imomin da yamma ka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake الامام المحلب يكي توا فيه تكي اخذ الانسان على نفسه بشدة في الابادة متن ينا اي ازا مكانشي تاناني تكين ابادة ان يا غايا اي وان ادر ذلك ببدنه كودا وننزي توتر غنجي كينشي دان سبد حالك ني اغريشي كما يا غايا اي كما ينا دراما يلوكو درخصة كما يكلف ما كانشي ما افذ نفسه كايدا يا ازا مكانشي دي ابن دانشي زي كيا يا كيامتش ابن يكي سيدي لوكو دا تاناني شيهي baka ga ba a cikin amsar da yake faɗa annabi cewa bazan zama na bawa mai godiya fa kaifa mallama annahu istahaqqa an-nar amla wannan annabi ya san tabbas ba alaka a ce annabi yana tsoron ya shiga wuta ne to kuma ina ga bawan da mu bamu san ba cewa wuta za mu ko aljanna yace fa man wufiqa lil akhdh bi shidda duk wanda aka mishi muwafaqa ya tsananta ma kanshi to falahu fi shari afdal uswa a cikin sha'anin annabi yana da kyakkyawan abun koyi in ka azama kanka aiki na ibada mai ƙarfi wa innama alzama al-anbiya wa salu anfusuhum bi shiddati al-khawf abinda yasa annabawa suke azama kawunan su ibada mai wahala dan suna da tsananin tsoron Allah wa in kanu qad amanu duk da cewa sun yi imani kuma sun san da girman ni'imar da Allah ya musu wa annahum bada'ahum bi qabla istiqaqi shi Allah shi ya ba su ni'imar kahin su cancance ta to sai suke ta gaugawa sai iya kokarin su gode ma Allah da sama da abin da ya faranta musu sai su yi aika take aikata irin wannan ibada saboda wannan ne darke bin habib yake cewa inna huquqallahi a'zamu min an yaqumu bihal ibad haqqin Allah wani bawa yayi kadan ya sauke ya biya ni'imar da Allah ya mishi yace wani amhu aksar min an tuhsani imomin Allah da yamma kowa tana sama da wanda Allah da yamma bawa walakin sabahu ta'ibina sai dai su wayi gari kawai mutun ya rika neman tuba ya wayi gari yana mai neman tuba zuwa ga Allah gami da bai isa bai sauke haƙƙin da Allah madaukin sarki ya bashi wannan shine ta wannan sirrin ne aka ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama masana Allah su suka hi kowa nan gurin malamai ana ne masana Allah ba malami ba kawai wanda ya hardace Qur'ani ya san hadisi ya san babu aiki wannan ba malami bane wajen magabata kawai suna nihin al-arifuna billah masanan Allah su suka hi kowa tsoron Allah madaukakin sarki shi yasa annabawa suke gaba waliyan Allah bayan shi suka biyo baya sannan bayan shi haka nan har zuwa wanda suka biyo baya wannan daga ciki akwai kissa ta wani babban magabaci wani wanda shi kan wannan Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya kasance bayyaji bayya tahiya duk kafahuwa gabaki ɗaya ba kafahuwa ba hannuwa kunne kawa gare shi kuma babu duk wani abu na alat alhawas Allah madaukakin sarki ya dauke mishi amma sai wani daga cikin magabata ya ji shi yana sallah cikin dare yana ibada yana ta godiya yana kuka yana cewa ya Allah ina godiya akan ka da ka fifita ni ni'imomin da ka mun wanda ba kama kowa ba ka fifita ni akan halittu masu yawa sai ya komo ya ce mishi ya kara saurara ya ce he da ya kare ya ce mishi dan uwa ina da tambaya a yadda kake a haka wace irin fifita ce Allah ya maka wanda bai ma wani ba sai ya ce mishi halshen wannan da ya bani nake zikirin shi ni'ima ce wanda ni gani na bai ma kowa ita ba wasu kafurai ne suna ji suna gani suna da kafa suna da hannuwan amma wannan falcin nasu yayi furuci ya gode ma Allah yayi furuci yayi zikiri basu da wannan ita wannan nake ni ba ganga jiki ba wannan kayan banza nan da yake cewa ibnu bada yake cewa wannan hadisin akwai shi cewa mutun ya yi kokarin riko da ibada wanda zai rike kan shi matukar ba zai kai shi ba zuwa ga abin nan zuwa ga kasawa annabi ko ya san ba zai kasa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabo fi kamaral hala yi cikin ibada shi yasa da kan shi yake cewa ju ila tqurra da aini fi salah an sanya mana horin ciki na injini ina cikin sallah kamar yadda sa'i ya huddu annabi alaihi salatu wassalam ya kasance farin cikin shi duk wata jin dadi na duniya in kana so ka ganshi cikin jin dadi na ƙarshe ji shi yana cikin sallah wannan ko imanin shi kai haka na haka magabata wanda suka biyo baya lokacin da suka shiga sallah shine lokacin da suka tsananin jin dadi sama da dukkan wani lokaci ba irin sallan ba wanda muna gaugawa an kamar kaso miki mi gaugawa mu ƙare mu shiga harkokin mu ba irin wannan sallar bace suke sallah ce wanda in sun shige ta suna jin karan kansu cewa suna cikin jin dadi amma mu da yake halin mu annabi ya san shi yace mana kuzu min al amalu ma tudikun ku dauki ayyuka daidai abinda zaku iya ba zaku Allah ba zai kosa ba sai kun kosa kenan wannan annabi alaihi salatu wasalam shi yasa jin dadin shi yana cikin sallah haka nan magabata suke kyautata sallah suke yawaita dan saboda duk wani lokaci ibada da kake cikin shu'uri da jin dadin ta ka hime da hankali akan ta baka jin cewa ma nauyi ne ka azama kanka nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi ne kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara eh madadin abin nan ma fa Allahu bika zan mu karanta wasu fa'ida cikin littafin akhbarus subyan wa ma yastadallu bihi ala rushidul gulam na al-imam ad-duri abi abdullah muhammad ibn makhlad ad-duri babban malamin hadisi da ya rasu shekara ta 331 dalibin al-imam muslim ne dalibin al-imam abu dauda ne mai sunan da muke karantawa wani littafin shine wanda wata kiba ce ba duka bane wani dan yankin da aka samu aka hakaka ne daga ciki to littafin yana da muhimmanci a cikin hadisai ne ya hada wanda suka shahi yara nan hadisi na 88 hadisi na 88 Allah mushiran ke cewa haddasana Abu Usman Sa'id ibn Yazid ibn Marwan al-Khallal haddasana Abi haddasana Ziyad ibn Abdullah Maula Talha ibn Musarrif ce kana Zubayr al-Iyabi rahimahullahu ta'ala yaqulu lisibyan Zubayr al-Iyabi ya kasance yana ce ma yara man sallama minkum lahu khamsu jawzat duk wanda yi sallah a cikin ku yau yaran shi yayi ce musu duk wanda yi sallah guda biyar yau yana da gwaiba guda biyar ko kuma yana da ayaba guda biyar fa izajtama'u idan suka hadu sai ce musu amutawaddiina kowanku yayi arwala in sun ce na'am sai ce to ku yi sahu ku yi sallah idan sun yi sallah sai ce to a ba mu gwaiban mu fa yaqulu qaribuhu sai ɗayan yake ce ma tajlibu alaina aula kana jayo mu mumuma abinda zaka sa yaran mu ka sa in sun zo su rika ce mu kuma aka zamma musu sai ce ma arda antu kasurul islam wa tata'allamuna fa yudihum aljawz ina so ai kullun su yana nihin diyan mu da yaran mu in suka ga cewa in suka yi sallah kana daukan ayaba kana ba sun yi ta taruwa su yi yawa su aza maka nauyi yace su yi ta haduwa in karantar da su sallah shi yayi mana alkhair kaga wannan tarbiya ce cikin hikima da karantarwa cikin hikima yadda suke magabata koya ma diyansu ibada tarbiyantar da yaro kan ya tashi akan abu da ma aikin yaro ba ruwanka da ikhlasi da yi dan Allah makaranta da yake zuwa karatu da yake yi sallah da yake yi babu ruwan shi da cewa dan an sa shi ne ba ruwan shi da cewa dan Allah ko ikhlasi eh na gaba asar na gaba shi ma yana daga ciki wanda suke ba ma diyansu wani abu akan neman ilimi shi ma ya kawo al-Imam ad-Duri da sanadin shi zuwa ga Muhammad ibn Ibrahim yace anna ummuhu kana tu'dihi kullu yawmin dirhaman ala talabil ilmi ma aihe shi kullun ta kasance tana ba shi dirhami guda akan neman ilimi duk yau in ka je makaranta in ka hardato hadisi guda kana da kargo in ka je ka hardato hadisi biyu kana da kaza usulubi ne na hikima Ibn Ishaq yake cewa nazo Madina sai na tambaya gami da ma'aiye shi aka ce ma'aiye shi ita ce binti Rabi'a ibn Abdurrahman ba malamin al-Imam Malik kenan ka gani ita ma gidan ilimi ce Allah mata rahama shi yasa ta san salan da zata bi hanyar da zata bi dan ta karanci ilimi Ibrahim ibn Adham yake cewa qala li abi babana yake ce mini ya bunayya kai dana idrubul hadis ka tashi ka nemi ilimin hadisi fa kullama sami'ta hadisan falaka dirham duk lokacin da ka hardato hadisi dai kana da dirhami daya yace fada labtul hadisi ala haza dan wannan na tashi nan nemi ilimin hadisi kaga saboda wannan zai famai ya hardato di yawa dan abinda baban shi zai bashi zamana di yawa wannan kokarin tarbiyantar da yaro tarbiya da kwadaitarwa ita ce mataki na farko tarbiya da kwadaitarwa wanda tarbiya da muke bada a gidaje da makarantu tarbiya ce ta ƙarhi wanda wannan batta na jahi galibi batta na jahi kawai in kai in an sa ka in baka yi ba ai ta kishin ka kawai ita muka sani wanda wannan ita ce marhala ta ƙarshe ko a makaranta ko a gida kawai ita aka sani wanda wannan marhala ce ta ƙarshe ta farko ita ce tarbiya bitarhib bitargib kwadaitar da yaro in kai kaza kaza zan baka in ka je kai kaza kai kai kokarin hatta da ayyuka na cikin gida duk wanda na sa yayi kaza ya share gidan nan ko yayi kaza halawa zan bashi ko kaza zan bashi in sun yi wayo kuma daidai marhala shi daidai girman shi in mai wayo ne mai hankali ne wanda yayi kaza kaza zan sayo mishi in dan wayan sa ya dan daga kenan da haka zaka sa musu abun suna yin shi has yana ce baka buƙatar bugo da kishi baka kai zuwa ga buƙatar bugo ga kishi ba sai an wuce wannan marhala dada kuma kai musu marhala ta targib duk wanda na sa shi kaza bai yi kaza ba kaza zan mishi kai ta tsoratarwa dada sai an kai marhala ta ƙarshe ne ake kaiwa bugu kuyin shi ma da matakan shi yadda malaman tarbiya na musulunci suka zana to wannan kaucewa shi da muka yi shi yasa duk da mu muke ga rashin tarbiya yayi yawa muna aibata yaran kuma babban aibin daga wajen mu yake mu ne masu tarbiya ba mu ba hanyar da ake bi ta tarbiya kishi bayyai ya zamana kawai babban makami ɗaya da uwa ta sani uba ya sani kawai in na sa umarni in ba ai ba kishi zan yi tai wannan kishin babu abin da zai sa da kangarar da yaro ya kangarar da yaro a banza kuma ya zamana kai ne sababin abun gakin shi sababin bata shi bulumna saba a nan gurin cikin satin nan tsohin soji guda biyu suka kawo mu yara nan gurin ma'ahadi yace wallahi nayi na kasa gendarme ne ya kai shekaru wajen na walatijik to kaga inda kishi ne su da suke kishin barayu ma an ce tarbiya ya kasa inda kishi yake ba da tarbiya yayi kuma yace ya kasa kuma da izinin Allah ko yaron tun a kawo shi yana nan ya dauki nasiha ko gida bai koma ba to kaga yake nuna maka kishin wannan ba shi bane mahuta balle in ya dan daga in ya kai marhala ta murahaka inda uwaye suke kuskure diyake ko danki in ya kai daidai marhala ta murahaka yana gab da balaga ko yana sabon balaga wannan malaman tarbiya haramun ne ma bugun shi matukar kana bugun shi to zaka kangara shi ta yadda a lokacin gani yake nima na isa nima na kai in namiji ne gani yake ya fara maharki gaban shi ya fara hutar da gashi in mace ce tana gani ita ma ta fara yin haila gani take da ni dake duk daya zuciyarta gani take da burin kasar da take gani cewa ni da mamma duk daya mi na wuce karhin kashi to in kina bata wannan kashin kangarar da ita ne zaki shi ma yaron a wannan marhalar kawai lallaba ce da nasiha da kyakkyawan shiryasuwa da bin shi a sannan a lokacin kai zaka zamana kai ne mai bi matukar yana marhala ta murahaka da balaga kai ma'ahi da kai mai bada tarbiya kai zaka zamana kai ne mai bin shi ba shi yake bin ka ba ka lallaba shi har a wuce wannan marhalar matukar an wuce ta rada kuma shi kenan in yi hankalin kan shi wannan abin da kake bin shi kana lallaba shi yayi shi to yanzu kumiya ma zai ji akan cewa ka sa shi abu bai yi ba ko kuma abin da ka dora shi bai dan ya wuce wannan marhalar ta hauka dan marhala ce da malaman tarbiya suke kiranta marhala ta junniya marhala ce ta hauka ce sakbata da bambanci da hauka dan abin da ya doka ya zuba kanshi a jiki in kai sa'a da ka tado shi daga farko akan karatu ka tada shi da san karatu da san neman ilimi to fa in wannan marhala ta murahaka ta balaga ta zo duk haukan nan ta balaga cikin san karatu zai zuba ta sai ya zamana an yi sa'a amma in ya zamana kan neman kuɗi kan san shirme ka sa shi da san kaɗe-kaɗe da kallon tele to fa duk wannan haukan anan zai zuba su ga baki ɗaya kuma sai ya meke su zo su yi tasiri a rayuwar shi gaba ɗaya har abada ba wanda ya isa ya raba shi da wannan abu in ba na sa'a ba sai nadir sai ka tari duk wanda ya biyo marhalar murahaka da balaga abin da ya hau bisa kan shi ya tashi a bisa kan shi to wannan haukar shi da ya yi a kai shi zai ta mekewa har abadan rayuwar shi an cuce shi akan in ba a dora shi akan abu mai kyau ba shi yasa tarbiya ba karamin aiki bane ba karamin abu bane wanda za a ce kawai an saka ma mata abin da suka yi a gida dan zan mu takaita lokacin mun dau lokaci da dama subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk.